الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan al-muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 17 ga watan 10 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Bulughul Maram na Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata inkarin Yazid ibn Muawiya ko kyamarsa ko mahaifinsa Muawiya illa Rafidi idan aka ce Rafidi dan Shi'a Shi'a irin ta yau wanda kuma malamai sun tabbatar da kafircinsu wanda kasancewar ba ma Muawiya baban Yazid an gane ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan ƴan Shi'a sun kafirtar da su na daga cikin wanda ƴan Shi'a suka kafirtar da su akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman da sauran sahabbai waɗanda suka ware duka ba su wuce ba a kirga da yatsotsi to dan haka Yazid ibn Muawiya ba ma'asumi bane kamar yanda mahaifinsa kuma ba ma'asumi bane in ma yayi wani abu wanda bai dace game da ahlul baiti to wannan kuskure ne tsakanin shi da ubangijin shi kuma yana iya gafarta masa yana iya yafe masa an gane ko yana iya yafe masa yana iya gafarta masa don haka kasancewar iya abin da yake wajibi akan mu aqidar ahlus sunna wal jamaa magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mukami bakin mu game da duk abin da ya gudana tsakankanin su kuma bayani ya gabata a takaice bayani mai gamsarwa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yayi a cikin littafin sa wanda muka sauke nan ba da jimawa ba al-aqidatul wasidiyya lokacin da yazo bayani akan abin da ya shafi sahabbai game da aqidar ahlus sunna wal jamaa wani misali sallah ce ta cika azhar ce ko na asar ce ko kuma isha ce. Misali a raka'a ta karshe inda ya kamata limami ya zauna ayi tahiyya a salam ce sai ya manta ya miki, mamu suka masa abin da ya dace ayi masa shine tasbihi, da suka masa ya fahimci cewa yayi kuskure sai ya dawo ya zauna. To menene ya dace ayi? Idan ya salamce sujada ba ajza'i, domin tashin nan da yi ba mahallin tashi ba, wannan kari ne a cikin sallah. Shi kuma ka'ida a duk lokacin da mai sallah ya dada wani abu ko ya rage wani abu, to akwai abin da aka sunnanta masa, abin da zai cike wannan gurbi ita ce sujada. In ma sujada ba adi ko kuma sujada kauli, ita ba adi ana yin ta a duk lokacin da ka fahimci cewa kari ne kai a cikin sallah. Kamar misali yanzu kaga ai raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah ne raka'a hudu, kaga ai ba mahallin zama bane. Idan mutun ya manta ya zauna me yayi anan? Kari ne. Ko misali yanzu maimakon raka'a uku a magariba sai ka kawo raka'a hudu, maimakon raka'a biyu a sallar asuba sai ka zo da raka'a uku, maimakon raka'a hudu a azhar ko la'asar ko isha sai ka kawo raka'a biyar ko shida. Anan ne aka yi an yi kari. Maimakon sujada biyu ake sai ka manta kai uku, me aka yi kenan? An yi kari. To a irin waɗannan mahalli gaba ɗaya iya abinda za ka yi sujada ba a ji za ka yi, ita ce za ta cike maka wannan gefe. A duk lokacin da mutum ya yi rage, bai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi raka'a biyar, da ya yi raka'a biyar aka tabbatar masa ya yi raka'a biyar, maza Allah ya yi sujada ba a ji. A inda kuma mutum ya yi rage, misali maimakon sallah tana da zama biyu sai ka manta ba ka yi zama na farko ba, kenan nan ne mutum ya yi yayi rage. To iya abinda za a yi sai a yi sujada kawai. Don haka dai a takaice wannan tashi da liman ya yi zai kawo raka'a ta biyar, aka masa tasbihi ya dawo ya zauna, idan ya salamce abinda zai yi ta ce sujada ba a yi. Karin fa'ida, a duk lokacin da mai sallah ya yi sujada kauli ko sujada ba'adi, ba maganar maimaita tahiyya. Maimaita tahiyya hadisin bai inganta ba, an gane ko? Bai inganta ba. Da zaran ka yi sujada kauli sanancewa za ka yi, haka da zaran ka yi sujada ba'adi sanancewa za ka yi, ba maganar maimaita tahiyya. Da gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabu fahara, mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukunci, ko mu ce hukuncen gusar da najasa. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Amr ibn Kharija al-Ansari, Allah ya kara masa yarda, wanda kafin shi mun karanta hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yarda, da ke faɗa cewa yayin da ranar yakin Khaybar wato ta kasance, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mijin mahaifiyarsa shi Anas ɗin kenan, Abu Talha, Allah ya kara masa yarda, tana Allah ya umarce shi da cewa ya je ya yi shela. Fanada ya je ya yi shela. Idan aka ce shela a Hausa shi ne da za a zagaya cikin jama'a ana daga murya a matsayin isar musu da wani saƙo, domin lafazin fanada an ciro shi ne daga annida. Annida shi ne kira tare da ɗaukaka murya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa nada huma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, kamar yanda ya faɗa falamma ja'aha nudiya ya Musa, kira da babban murya shine ake kira da annida. An gane ko? Kamar yanda can Ubangiji ta'ala na faɗa masalul ladhi wake cewa masalul ladhina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Idan aka ce annida shine kenan kira da babban murya, to shine anan Anas Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa yayin da ranar yakin Khaibar wato ta kasance, bayani ya gabata yakin Khaibar yana daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa. Yakin Khaibar ko ya kasance a shekara ta 7 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa birnin Madina, wanda Khaibar gari ne na Yahudawa ƴan share wuri zauna. Ratan tafiya da yake tsakanin birnin Madina zuwa birnin Khaibar tafiya ce ta kilomita 170, kuma tana arewacin Madina kamar yadda bayani ya gabata. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Khaibar, manzon Allah ya umarci Abu Talha al-Ansari cewa yaje yayi shela. Yaje yayi shelar yace inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an nuhumil umuril ahliya. Yace lalle ku san da cewa Allah da manzansa suna hannunku game da nama na jakai waɗanda suke na gida. Lafazin luhum jam'i ne na laham, lafazin humur humur jam'i ne na himar. An gane ku? Jam'i ne na himar, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ka annahum humurun mustanfira. Idan ka ce humur jam'i ne na himar, jakai kenan in kama mimun kin gamma. Amma idan kama mimun kin sukun ka ce humurun, wannan kuma jam'i ne na ahmar, jam'i ne na ahmar, kamar yadda yace wa minal jibali judabun bihun wa humrun mukhtalifun alwanuhu, wa minal jibali judabun bihun sai yace wa humrun, wa humrun da jajaye kenan. Idan ka ce humrun jajaye, in ka ce humur kinan jakai, shine yace lalle Allah da manzansa suna hannun ku annuhu min umuril ahliya, game da cin naman jakai waɗanda suke na gida. Idan aka ce alhimarul ahli shine jaki wanda ake hawa ake masa dautu, an gane ko? Shine ake kira da alhimarul ahli. A nan me za mu iya fahimta? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana wannan haranci, wannan haranci ya takaita game da jakai na gida wanda ake hawa ake musu lautu. Jakai waɗanda suke na jeji halaka ne, kamar yadda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗauke da harami yana kan hanyarsa ta zuwa Makka. Wani sahabi da ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan tafi, za a yi wato sai ya ɗauki mashinsa ya shiga daji ya farauto jakin jeji. Da ya farauto wannan jaki ya gasa ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ki karɓa. Ran wannan sahabi sai ya ɓaci, ya samu damuwa a cikin zuciyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gane cewa mutumin nan ba ya samu damuwa. Hausawa muke cewa labarin zuciya a tambayi fuska, wanda yake cikin farin ciki da murna fuskarsa take nunawa, haka wanda yake cikin damuwa. Allah ne ku? Manzon Allah sai ya ga damuwa a fuskar wannan sahabi, shine Sa'ad ibn Jaffama al-Laythi. Manzon Allah sai yake ce masa, ka san da cewa ba mu mayar maka da kyautarka da kamana illa domin muna ɗauke da harami, domin ka'ida duk wanda yake ɗauke da harami umra ko hajji baya halatta ya farauce farauta, kuma baya halatta duk abin da aka farauto ta kanas saboda shi ya ci. amma in wani ya farautu ba da shi ba to ya halatta ya ce amma ta kanas in ka tabbata saboda kai aka yi farautar to baya halatta ka ci kamar yadda kai a karan kanka baya halatta ka farauci dan haka shi wannan sahabi ta kanas ya farautu wannan jaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka manzon Allah yake karba dan haka anan in mutun ya maka kyauta kaga baka da buƙatar kyautar idan baka amsa ba ya kamata ka bashi uzurin abin da yasa baka karba ba in kaga zai samu damuwa akan haka to shine anan manzon Allah yake cewa yake fada yace Allah da manzarsa na hannunku game da cin naman jakai na gida sai yace fa inna harisu domin jakai na gida wato najasa ne jakai na gida najasa ne kaga illa kenan jumla ta adidiyya me yasa Allah ya haramta mana jakai na gida domin najasa ne to dan haka wannan hadisi yana nuna mana naman jaki najasa ne ta jininsa da naman da kashin da farkon gaba ɗaya najasa ne amma jikinsa da miyansa da majinarsa wannan duka ba najasa bane ba shi jaki na gida wanda ake hawa jikinsa da wani miyansa da wani majinarsa ba najasa bane amma cin namansa ko kashinsa ko bargonsa ko jininsa gaba ɗaya najasa ne haramun kamar yadda bayani ya gabata wa hadisi na gaba wanda muka tsaya kan shi shine hadisin Amr ibn Kharija Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khutba Amina ita ko wannan khutba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta ne a rana ta biyu daga cikin kwanukan Mina ayyamu tashrik kenan kwanukan Mina 11 12 13 a rana ta biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi wannan khutba dan haka ita wannan khutba ta rana ta biyu a nan Mina sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi wanda yake shugaba ko na'ibin sa kenan Amirul Hajj an gane ko shugaba wanda aka shugabantar da shi akan haji shugaban musulmi ko na'ibin sa kenan yin wannan khutba wato sunna ce domin ya sanar da jama'a game da abin da ya rage musu na wato ayyukansu na hajji da yanda kuma za su yi bankwana da wannan daki mai girma mai daraja shine Ka'aba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan khutba a rana ta biyu to shine ana Amr ibn Kharija yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba a nan Mina sai ya ce wa huwa ala rahilati wato halin yana kan raƙuminsa lafazin wahiyar rahilati jumla ce hadiyya ma'ana halin yana kan raƙuminsa ya khutba idan aka ce rahila malamai suka ce dukkan raƙumin da ake iya labta masa kaya ko a hau bayansa a yi bulaguro shine ake kira da rahila sawa'an namiji ne ko mace ce ni zamu iya fa'idanta akan wannan gaba da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khutba a nan Mina halin yana kan raƙuminsa abinda zamu fa'idanta a nan wato shine mustahabbancin yin khutba ko wa'azi akan wuri wanda yake madaukaki an gane ko dan haka aka sunnanta mana yin mimbari a masallatai na Juma'a saboda masallatai na Juma'a a duk sati wato akwai khutba da take gabata to haka duk inda za a yi wa'azi ana buƙatar lalle ya zamanto a dan aje wani mimbari yasa saboda kasancewar shi mai khutba ko mai wa'azi akan mimbari wato an fi fa'idantar abinda ake so a fa'idanta domin sauti yafi zuwa nesa kuma sannan maganar cewa wane ya kare mun bata mata su ba shi ko duk lokacin da idan ka yana ganin abu kunnan ka yana sauraro to ka fi kiyaye abin da ake faɗa maka shine anan yace wa huwa ala rahilati wato halin yana kan raƙuminsa sai yace wa lu'abuha yasilu ala katafi yace miyan wato wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana tsiyaya akan kafadata, yana tsiyaya akan kafadata. A takaice malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana cewa duk dabbar da cin namanta ya halatta, tumiyanta da majinanta da jibinta da komanta, wannan halakar ba da jasa ba ne ba. Don haka idan ka ɗauka kamar raƙuma da shanu da tumaki da awaki, dabbobi ne wanda Allah ya halatta mana cin namansu. To don haka waɗannan jinsi na dabbobi, raƙuma da tumaki da awaki da shanu da kashinsu da bawalinsu da miyansu da majinansu da jibinsu, gaba ɗayansu tsarkakekke ne ba najasa ba. Dalilin da yake ƙara tabbatar mana cewa bawalinsu da kashinsu tsarkakekke ne, hadisin na cikin Sahihul Bukhari, na waɗannan jama'a daga cikin Uraina, kabila ta Uraina, wanda suka zo birnin Madina, yanayin Madina bai gamsar da su ba, sai suka kamu da rashin lafiya. Ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da ya je wani yanki daga cikin yankuna na ƙasa, in dai yanayin bai gamsar da shi ba, to zaka ga zai runga yin rashin lafiya da cututtuka. To yanayin Madina da bai gamshe su ba, sai suka ringa rashin lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su su tafi can bayan gari, akwai makiyayin raƙumansa, su je a ringa tatsa musu madaran suna sha da bawale. Suka je kwana da kwanuka suna shan madara, suna shan fitsarin raƙumi, Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. A ƙarshe me za su yi? Kamar yadda Hausawa suke faɗa, sai suka yi godiya irin godiya ta bayi, suka kashe wannan makiyayi, suka tilla idanun, suka yanke masa, an gane ko, suka tilla idanunsa, suka kore raƙuman suka tafi. Labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hantsi, kai zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura 'yan biyar baya, kafin jimawa sai ga su an zo da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da su irin yadda suka yi da wannan makiyayi. Allah ya faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi. Kuma sannan da yake ɗan fashi ne kuma sun yarda, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka yanke hannun dama kafar hagun kowa haka aka masa, sannan aka tilla idanun aka jefa su a cikin wato duwatsu a rana, suna jin kishirwa, suka nuna suna kukan a basu ruwa, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Kuma wannan shi ne tsantsar adalci, yanda kai kai ma a yi maka. To wannan hadisi a takaice yana tabbatar mana cewa duk dabbar da cin namanta ya halatta, kashinta da fitsarinta halaka ne ba najasa ba ne ba. Shi ne ya ce wa lu'abu ha yasiru ala katafi, miyan wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na tsiyaya wato akan kafadata. Yasiru an ciro shi daga fadar susala, yasiru sailana ko kuma sailan, ma'ana yana gudana wato akan kafadata. To da haka malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa miyan wato ba najasa ba ne ba. Suka ce ai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani miyan yana zuba akan kafadar amrun kharija, manzon Allah bai ce masa bai je ya wanke. Kuma malamai suka ce kaddara ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san da cewa miyan ya zuba a jikin kafadar shi amrun kharija, to masanin abin da ke koye da bayyane ai shi yana sanar da haka, ba zai kyale ba, zai turo sakon cewa sahabinka wani najasa ta zuba a jikinsa, maza a umarce shi cewa ya je ya wanke. Kuma yadda jagir Allah ya kara masa yadda ya kafa hujja da haka game da halaccin yin azaro, shi ne idan mai gida na saduwa da iyalinsa, idan ya je zubar da mani sai ya fitar da gabansa waje ya zubar da wannan. Jagir ya ce mun kasance muna yin azaro a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma alhali alqur'ani yana sauka inda yin azano haramun ne da Allah ya turo sako daga saman bakwai cewa daga yawa dina to dan haka anan malamai suka ce kaddara ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ba cewa miyan yana zuba a cikin amur to Allah ai ba zai kyale ba inda miyan da jisa ne da tuntuna Allah ya turo sako zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أفركه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم عائشة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم الله إكرمته يدا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني تجي للي وزان الله صلى الله عليه وسلم واتو يا كسنشي يكن وينكي مني دمجي كنت فاجنسا واتو شي المني واتو رواني واندي كي فري ميكوري wanda yake fita a lokacin da shahawa babba wato ta motsa sannan yana da wata alama wadda ta bambanta shi da sauran ruwan da ke fita daga jikin dan adam a sababin wata shahawa domin ruwan da yake fita akwai mazi akwai madi da mazi da madi duka abin da yake fitar da su daga jikin dan adam wato shine shahawa ta kusantar mace bambancin su shi mani idan yana fita yana tunkudar juna amma sabani ga mazi shi lokacin da yake fita baka ma sanin fitarsa sai dai idan ka ji lema a jikinka to haka shi ma mazi ruwa ne wanda yake fari illa kasancewar shi wato baya da kauri irin na mani sai dai shi yana da yanki amma shi mani kamar yadda malamai suka arrafa shi ruwa ne fari wanda yake kakkaura wanda ke tunkudar juna a lokacin fitarsa shi ne a nan Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wanke mani yana wanke mani daga jikin tufafinsa kuma ya khuruju ila salati bi zalika tawb tace sannan kuma ya fita zuwa sallah wato da wannan tufafi wa ana anzuru ila athar al-ghasl tace wallahi ina ganin gurbin wanke mani a jikin sa ga gurbin a jikin bai gushe ba naga al-Imam Muslim riwayar sa kenan wannan riwaya ta farko hadisi ne muttafaqun alayhi riwaya ta al-Imam Muslim sai Aisha take fada cewa laqad kuntu afruku min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farka tace tabbas na kasance wato ina kankare mani wato daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam kankarewa idan aka ce alfark wato shine ka murza abu ka kangare shi ke shi tace tabbas na kasance wato na kan murje mani wato daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama murjewa ma'ana in kangare shi fa yusalli fihi tace manzon Allah ya fita da wannan tufafi ya je ya salla wa fi lafzin lahu a wani lafazi na al-Imam Muslim Aisha Allah yadda da ita tace laqad kuntu ahukku yabisan bi hukuri min thawbihi sallallahu alaihi wasallam tace tabbas na kasance ina kankare mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hukuri tace da farce na yabisan halin shi mani yana bushe yana bushe maniyin a cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha Allah ya yarda da ita sai ta sa farcenta tana gangare maniyin, kuma ya fita ya je ya salla da wannan tufafin. To a takaice, wannan hadisi abinda yake tabbatar mana cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da maniyi idan ya taba tufafi, idan yana bushe, to takaitawa akan kangare shi ma na wadatarwa ba sai an wanke ba. Amma in ya kasance danye ne, to abinda ake bukata a sanya ruwa a wanke. An gane ku? Kenan, wannan yana nuna mana maniyi in yana bushe ka murje ko ka sanya farce ka kangare ko abinda yayi kama da haka, to wannan ya wadatu. Idan ka gangare shi shikenan ka tsarkake tufafin wannan, duk da cewa sun sai dai mu ce ka tsabtace wannan tufafi, ba za mu ce ka tsarkake, domin aka ce an tsarkake kenan asali da jasa. An gane ku? Amma in aka ce tsabta, akwai abubuwa da ake kyama amma ba dan najasa bane ba, sai ka dan tsabtace tufafin ka. Yanzu misali kamar tufafin ka suka yi kura, me za mu iya cewa wane ya tsarkake tufafin sa? Sai dai mu ce ya tsabtace, ma'ana ya kade musu kura. Amma in najasa ce ta taba tufafin ka, idan ka kusar da wannan najasa, me za mu ce ya tsabtace ko ya yi? Sai mu ce ya tsarkake tufafin sa. Kenan, dan haka kenan maniyi in yana bushe a jikin tufafi, kenan kankarewa kadai na wadatarwa idan mutum ya haka ya tsabtace tufafin sa. Idan ko yana danye, to abinda ake bukata shine mutum ya sanya ruwa ya wanke, kamar yadda Annam tace, na tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanke maniyi daga jikin tufafin sa, sannan ya fita zuwa sallah da wannan tufafi. Tace ina ganin gurbin wankewar wannan kenan yana danye. Riwaya ta al-Imam Muslim sai tace laqad kuntu afruquhu min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farkan bai sabili. Tace tabbas na kasance wato ina kankare maniyi daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kankarewa kuma yaje yi sallah da tufafin. A wani lafazi tace laqad kuntu afruquhu, tace tabbas na kasance ina kankare wannan maniyi. Lafazin ahukku an ciro shi ne daga alhaq. Idan aka ce alhaq, wato shine kankara kenan, ka sanya abu ka kankare shi. Dan haka zartu ake kiran shi bi haq. An gane ku? Zartu irin wanda ake wasa wuka, domin kankare karfen ne yake na wuka domin ta yi kaifi. Shi ya tace laqad kuntu ahukku, tace tabbas na kasance ina kankare wato maniyi. Min saubihi, daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi rufuri, tace da farce na ya bisa halin shi maniyin yana bushe kenan. Don haka malamai suka ce wannan shine kenan dalilin da yake tabbatar da in maniyin yana bushe kangarewa tana wadatarwa, amma in danye ne, to abinda ake so a sa ruwa a wanke. Kuma wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa maniyin dan adam wato tsarkakekke ne. Menene dalilin da yasa malamai suka ce tsarkakekke ne? Suka ce domin takaitawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan kangarewa ba tare da wankewa ba, to dalili ne da yake tabbatar da cewa wato maniyi tsarkakekke ne. Tare da cewa ita wannan mas'ala ce khilafiyya, kamar yadda malamai sun yi sabani a kanta. Malaman Hanafiya da malaman Malikiya sun tafi akan cewa maniyi wato najasa ne. An gane ko? Malikawa da su da Ahna sun tafi akan cewa maniyi wato najasa ne. Sun kafa hujja da wasu dalilai. Dalilinsu na farko, wanda suke tabbatar da cewa maniyi najasa ne, wankewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi. Suka ce wankewa ku ai ba ta kasancewa sai game da abu wanda yake najasa. Suka ce inda ba najasa bane, suka ce manzon Allah ai ba zai wanke ba. Wankewar da yi na nuna mana cewa maniyi najasa ne. Hujjar su ta farko. dalilin su na biyu, hujjar su ta biyu, suka ce to ai shi mani wato yana fita ta mafitar bawali, hanyar da bawali yake biyowa ya fito, shi ma mani ta nan yake biyowa ya fito. Suka ce kamar yanda wanke bawali ya zama wajibi a matsayin cewa bawali na jasa ne, suka ce to haka shi ma mani wanke shi ya zama wajibi, suka ce na jasa ne. Hujjarsu ta uku, sun kiyasta mani akan sauran abubuwa na kazamta da ke fita daga jikin ɗan adam, kamar bawali wato da bayan gari. Suka ce me yasa, saboda kasancewar bawali da bayan gari ai gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suke kawwanuwa a sababin ci da sha da ɗan adam yake, kuma sannan sai su fito a matsayin kazamta ce. Suka ce to shi ma bane haka, suka kiyasta shi akan bawali da bayan gari. Dalilinsu wanda yake na hudu, suka ce kuma wannan ai babu dalili abinda zai yi hanin cewa asalin ɗan adam na jasa ne. Suka ce don haka ai mani in ya shiga cikin mahaifa, idan ya samu kwana 40 ai canzawa yake ya koma gudan jini. Suka ce to ai jini ko kowa ya tabbata cewa jini na jasa ne, haka suka ce. To a wannan ma dai babu dalili na cewa jini na jasa ne, wanda ƙarin bayani zai zo. An gane ko? Akwai jini wanda yake najasa ne, akwai jini wanda ba najasa ba ne. To waɗannan dai su ne iya wato dalilansu. Babban dalilansu dai suka ce wankewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake najasa ne, inda ba najasa ba ne, suka ce to ai ba za a wanke ba. Al-Imamu Shafi'i da Al-Imamu Ahmad, kenan a takaice malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila su sun tafi akan cewa mani wato tsarkakekke ne, ba najasa bane. Suka ce matsayin mani wato matsayinsa daya, wato da kaki da mutum yake na majina, ya kafo majina ko kuma majina wanda take fitowa daga hanci, duka matsayinsu daya, al-mukhaf wal-musaf. An gane ko? Da majina da kaki mani matsayinsu daya, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda aka ti masa tambaya game da mani da ya taba tufafi, yace to ai mani, yace inna ma huwa bi manzilatil muka, yace mani matsayin shi daya da majina. Yace ka sanya wato wata kartajiya, ma'ana ka sanya wani abu ka kyatse shi ko ka sanya wani zumba ka goge shi, in yana da shi, yace matsayin shi daya da majina. Kamar yanzu idan majina ta taba ka, sai ka sanya ruwa ka wanke, wani abu kake sanyawa ka goge, yace to haka mani, yace matsayin shi daya da majina. To hujjarsu ta farko suka ce wato dalilai waɗanda suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha na kankare mani daga jikin tufafinsa da farcenta ba tare da an wanke ba, suka ce wannan shine dalilin da ya fi kowane dalili wajen tabbatar da cewa mani tsarkakekke ne, ba najasa ba ne. Inda a ce mani najasa ne, to wannan kankarewa ba za ta wadatar ba. Inda a ce mani najasa ne, to wannan kankarewa da Aisha take yi da farcenta ba zai wadatar ba, dole sai an sanya ruwa an wanke. Aisha ta ce na kasance ina kankare mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kankarewa. Kuma waccan riwaya ta tabbatar mana da farcen da take kankarewa, ta ce kuma sannan ya fita ya je sallah da tufafin. Kaga inda a ce najasa ne, kankarewa ba za ta wadatar ba. Dalili na biyu suka ce ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce asalin halittar ɗan adam a ce najasa ce, wanda ɗan adam Allah ya karrama shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ya karrama ɗan adam, to ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da karamcin da ya ma ɗan adam a ce asalin halittar ɗan adam da ya sani, wanda kan mu manta fa fiyayyun halitta na Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin jinsi na 'ya'yan adam suke. Annabawa da manzanni daga cikin halittar 'ya'yan daga cikin 'ya'yan adam suke. shin yanzu a ce asalin manzanni wato da annabawan Allah da salihan bayi a ce asalin halittar su najasa ce? Kaga wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka malamai suka ce, to yaya za a ce asalin halittar dan adam a ce najasa ce? Suka ce kuma hujjar ku da kuke cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke in ba dan najasa bane ai ba zai wanke ba. Malamai suka ce wankewar ba ta nuna cewa maniyi najasa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanke maniyi daga jikin tufafinsa domin cikar tsafta, amma ba dan najasa bane. Kamar yanda majina ko kaki in ya taba tufafin mutum yakan wanke. Dalili na uku suka ce rashin gaggawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kusar da mani da barinsa da ya yi har ya kai lokacin da ya bushe, suka ce dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mani tsarkake ne. Suka ce abu ne sananne game da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaggawa zuwa kusar da najasa a duk lokacin da ta taba shi, kamar yanda ya umarci sahabbai lokacin da wannan balaraban kauye ya zo ya yi bawani a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana gama bawanin, manzon Allah ya ce da sahabbansa, ku je ku ciko guga da ruwa ku zuba ma wannan bawani. Suka je suka ciko guga da ruwa kai tsaye suka farara ma bawanin. Kamar yanda kuma za mu iske hadisi nan gaba, lokacin da ya rungumi jika daga cikin jikokinsa shine Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Kamar yadda wata riwaya ta bayyana, wata riwaya ta ce ɗaya daga cikin jikokinsa in ma Hassan ko Husayn ya masa bawali kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka kawo ruwa. Kaga wannan abu ne sananne game da ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa. In najasa wato ta taba tufafinsa, kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi umarnin a busar da ita. To inda malamai suka ce inda a ce maniyi na najasa ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bar shi ba a cikin tufafinsa har ya kai lokacin da ya bushe. To don haka a cikin maganganun nan guda biyu, magana mai rinjaye maniyi tsarkakekke ne ba najasa ba ne, kuma hujjarsu da suka ce to ai maniyi mafitarsu ɗaya da bawali, to koda sun yi tarayya game da koda sun yi tarayya da bawali a wajen mafita cewa suna fitowa ta hanya ɗaya, to ai suna da bambanci wajen asalinsu. Saboda shi bawali tattaka ce da ƙazanta abinda jikin ɗan adam baya amfani da shi. Idan mutum ya sha abin sha, in jikin ɗan adam ya ɗau abinda yake mai amfani, mara amfanin shi ne yake zama bawali. Amma shi mani ta caccan abinda jikin ɗan adam yake amfani da shi, shi ne asalin mani. An gane ko? Idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha, ta caccan wanda jikin ɗan adam yake da buƙatar shi, shi ne yake zama mani. Shi ko bawali tattaka wanda jikin ɗan adam baya buƙatar da shi ne yake zama bawali. Idan koda sun yi tarayya ta hanyar mafita guda, to baya nuna cewa da ya sani. Gane ko? Baya nuna cewa maniyi da najasa ne. A takaice dai maniyi ba najasa bane, maniyi tsarkakekke ne. Kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana wato cewa wato duk wani abu wanda yake ba najasa ba, kamar majina, kamar wani kaki, kamar shi mani, to halaka ne mutum ya ɗan bar shi a jikin tufafinsa. Kamar yadda manzon an gane ko? Ba dole ba ne kai zai sai ka yi gaugawa ka kusar da shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar maniyi a cikin tufafinsa sai da ya bushe, sannan Aisha ta gangare. Sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a rayuwarsa, ma'ana game da ƙanƙanta al'amura na rayuwar duniya. Domin tufafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kwanci da su, kuma su ne tufafin su wanda yake fita ya je yin sallah. Ga ya tufafin da ya kwanta da su wanda maniyi ya taba, tufafin ya bushe, Aisha ta gangare, kuma su ne tufafin da ya sa ya fita zuwa sallah. ga itifafin da wani ya taba shi wanda yake kwanci da shi shine ya wanke kuma ya fita da tufafin zuwa sallah kuma Aisha tace ina ganin gurbin mani a jikin tufafin to dan haka anan malamai suka ce ya ishe mu abun koyi wato game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu tsananta ma kanmu mu zurfafa wato game da tufafi mu yi kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wataala mutum ya yi daidai wadida wanda gaya shugaban halitta ne fa gaba daya tufafin da yake kwanci da su kuma shine tufafin shi da yake zuwa sallah zamanin kai idan yana da wani tufafin zai fita da wannan tufafin ya je masallaci da su zai yi tufafin sa na kwanci da ba wanda yake kuma na fita da ba to yanda su rayuwar duniya ba su dauke ta ba ita ce gaya rayuwar duniya wato zo ka wuce ne ma'ana kamar misali wani mataki ne aka hawo wanda kuma ana jiran wucewa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana majmumina ita ce wadda take tsayawa tsawon dare da yini game da yin hidima ta mai gidanta kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yarda a nan fa ita ce take daukan tufafin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ta wanke maniyyi in yana danye in yana bushe ta sanya wato farcenta ta kankare don haka wannan yana nuna mana kenan mace wadda take saliha mumina ita ce matar da take tsayawa tsayin daka game da hidimar gida na mai gidanta da yaransa gwargwadon abinda al'ada ta gudana cewa abu kaza da abu kaza ne mace take yi amma fa ba ana nihi ba duk wasu ayyuka masu wahala a je a sanya mace kamar yadda mutanen gida suke mutum namiji yana zaune a inuwa suna daren kodago ko suna moɗi ko suna wasu hirarsu mace ita za ta je ta yi itace ita za ta je ta yi sussuka ita za ta je ta ɗauko ruwa ita za ta je ta yi noma dukkan wasu ayyuka na wahalhalu ita take yi wannan abubuwa ne waɗanda a gaskiya ba su dace ba sun saba ma shari'a ba kowane aiki ba ne za a dora ma mace a ce ita za ta yi don su za ka ga a ƙauyuka kawai su al'adarsu mace dole ne ta je gona ita za ta nome gona za ta nome gonar mijinta ta dafa abinci ta kai musu gona kuma hallo ita za ta je ta yi noma ita za ta je ta yi itace shi ko yana nan kawai yana zaune to kaga maganar aje a yi itace da duk wasu abubuwa wannan abubuwa ne wanda suka shafi maza ba su shafi mata ba da haraka ta noma da sauransu wannan duka ba ayyuka ba ne ba na mace amma abin da ya shafi aikace-aikace na cikin gida tsaftace gida wanke-wanken kwanoni dafa abinci da sauransu waɗannan ayyuka ne na hidima wanda ya kamata a ce mace wato ta ba mace to shine a nan Aisha Allah ya kara mata yadda wato takan wanke maniyyi daga cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da wannan tufafi ya je wato ya yi sallah da shi kuma malamai suka ce wannan yana kara tabbatar da cewa mace wadda take saliha mai kaunar mijinta to ba ta tsantsani game da irin waɗannan abubuwa abinda ya shafi na kazanta wanda ya taba tufafinsa ko ya taba jikinsa kamar wata majina ko wani abin da ya kama da mani da sauransu to in dai mace ce ce wadda take saliha ta kwarai ba za ta yi kyamar haka za ta yi kokarin kusa da shi kamar yanda a nan Aisha Allah ya kara mata yadda da farcenta take kankare wannan mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta tsantsanin haka ba ta kyamarsa don haka Ibnul Mulakin Allah ya ji kansa a karkashin wannan hadisi yake cewa malaman hadisi malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa lema ta gaban mace a magana mafi inganci ba da jasa bace an gane ko lema wadda take kasancewa a gaban mace wannan ba da jasa bace kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa mani ba najasa ba ne ba dalilin kangarewar da ake inda najasa ne kangarewa ba za ta wadatar ba sannan kuma wannan hadisi bugu da kari malamai suka ce duk wasu abubuwa waɗanda suke na al'amura na al'ada wanda in mutum yayi ba za a ce ba wane yayi abinda zai zubar da mutuncinsa to ba laifi bane ka fito cikin jama'a kamar misali ka fito cikin jama'a da abun mani a jikin tufafinka ko kuma majina a jikin tufafinka ko kuma wata miya a jikin tufafinka da sauransu wanda suka ce duka ba laifi bane baya nuna cewa mutum yayi abinda zai zubar da mutunci abinda ya gudana a al'ada kenan gane ku to amma in a al'adar ku da dabi'ar ku yin haka za a lissafa mutum akan cewa yayi abinda zai zubar masa da mutunci to sai mutum ya yi kokari ya kusar da wannan abu kada ya fito da shi a cikin jama'a amma yanzu misali dan mutum ya fito da rigar shi da miya a jikin shi an ce yayi abinda ya zubar mai da mutunci al'adance abu ne wanda yake bai taka kariya kariya ko kuma misali kamar majina duk da cewa anan idan mutum ya fito da majina a al'adar mu in dai ba akan rashin sani bane ba bai san da ita ba in dai a inda an san ya sani ne to za a dauke shi cewa wane yayi abin da bai dace ba dan haka anan dalilin da yake tabbatar da cewa irin waɗannan al'amura kamar miya in ta taba tubabi ko majina ko abun mani ba laifi mutum yana iya fitowa da gurbin cikin jama'a anan Aisha da tace zai wanke mani kuma ya fita zuwa sallah tace ina ganin gurbin mani a jikinsa a cikin tufafin nasa a takaice dai mani ba da jasa bane ana wanke shi ne domin cikar tsafta kuma in a bushe yake in an kankare wannan kankarewa ta wadatar wa an abi samhi radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وتدغى أبو السم أبو السم وتخادمين لمنزل الله صلى الله عليه وسلم الله إنكار ما سيدى كيف أتشي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة yugsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-gulam manzo Allah yace ana wanki wato bawli na yarinya karama yace wa yurashu min bawli al-gulam yace bawli na yaro karami kuma manzo Allah yace yayyafi yake sababin gangarowar wannan hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an zo masa da ɗaya daga cikin jikokinsa imma Hassan ko kuma Hussein kamar yadda wata riwaya ta bayyana cewa Hussein manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki yaron ya rungume sai ya masa bawli wannan khadimin nashi Abu Sam wato sai ya zo ya dau ruwa zai wanki manzo Allah ya ce masa yughsalu min bawli al-jariya manzon Allah ya ce ana wanke bawalin kalmar yarinya lafazin jariya wato ita ce yarinya ke da yar karama domin lafazin jariya a larabci wato asalin shi min jira yajri jiryanan ko kuma jiryan don haka jirgin annabi Nuhu Ubangiji ta'ala ya ambace shi da cewa jariya kamar yadda ya ce inna lamma qadalma wa hamalnaku fil jariya ay fi safina al jariya shine jirgin annabi sanado ya ka ce jariya wato kuyanga kenan kuyanga baiwa karin fa'ida ne Allah ya faɗa a can ciyayi wala hul jawaril munsha'atu fil bahri kal ala haka yace ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور تلاحظ كنا جاريا أنا فتاقا باتو شيني جرقين الروا سننك ينغا بيوا أنا شيمة الجاريا سنياريا كلما أنا شيمة الجاريا إبنا كنا ياريا كلما shine manzon Allah ya ce yi kusurin yin bawli da jariya manzon Allah ya ce ana wanki wato bawlin yarinya karama sai ya ce wani rashin yin bawli da gulam yace yaro garemi ko manzon Allah yace yayyafi ake in aka yayyafi ya wadatar ba sai an wanke ba shi wankewa shine a zuba ruwa a murza a matsi shine wankewa amma in aka ce yayyafi shine kawai da za a dan yayyafa ruwa a muhalli haka hadisi ne ingantacce wato na cikin sahihu muslim ko kuma ce yana cikin sahihain hadisin ummu qais bint mihsan yar uwa ce ta ukasha ibnu mihsan Allah ya kara musu yadda wato ta zo da tanta wanda bai fara cin abinci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karbi jinjirin manzon Allah sai ya zaunar da shi akan cinyarsa yana zaunar da shi akan cinyarsa sai ya masa bauli a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ummu qais take fara manzon Allah ya sa aka kawo ruwa da aka kawo ruwa manzon Allah ya karba yayyafa a jikinsa manzon Allah bai wanke tufafi ba to dan haka shi wannan hadisi ne yayyafi malamai suka ce hadisi ne ma mutawatir domin sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan sahabi 15 suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bawali ne na yarinya karama wankewa yake amma in na yaro ne karami yayyafi yake to dan haka wannan hadisi yana nuna mana asali gaba da hukuncin yaro karami da yarinya karama duk dai sai dai abinda dalili ya bambanta kamar yanda anan sunna ta bambanta game da bawalin yaro karami da yarinya karama in yaro ne karami kenan yayyafi na wadatarwa tare da cewa in an wanke kuma ba laifi ba kai amma an yi rangwame in kai yayyafi ma ya wadatar amma in yarinya ce karama dole sai an wanke kuma wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar mana cewa a duk lokacin da najasa ta taba tufafinka ko ta taba jikinka to ya zama wajibi wato ka gusar da ita an gane ko idan najasa ta taba tufafi ko ta taba jiki wannan wajibi ne domin gusar da najasa shar'i ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah dole ne jikin mai sallah da tufafinsa da mahallin da zai yi sallah ya kasance gaba ɗayansu a tsarkake suke sannan kuma wannan hadisi wato yana ƙara tabbatar mana cewa wato shi wannan bambanci kamar yanda malamai suka faɗa cewa matukar shi ma yaron garami bai fara cin abinci ba a lokacin da yake shan nono baya cin abinci to shine yayyafi na wadatarwa amma in dai ya fara cin abinci to shi ma dole sai an wanke yayyafi baya wadatarwa Allah ne ko in dai ya fara cin abinci to shi ma dole ne sai an sanya ruwa an wanke an matsi amma idan bai fara cin abinci to yayyafi yana wadatarwa kuma abu ne sananne shari'a ba ta bambanta abubuwa kwace akwai hikima a ƙarƙashin bambantawa hankalinmu yakan iya gano wannan hikima kuma yakan iya kasa ganowa amma tare da cewa duk abin da Allah ya shar'anta mana ko manzonsa ya bayyana mana to ya zama wajibi mu bai kauriya sawa'an mun fahimci hikima ko ba mu fahimta ba don haka anan masu malamai suka ce abinda ya sa shari'a ta bambanta tsakanin bawali na yaro karami da yarinya karama suka ce abu ne sananne a al'ada ta mutane cewa mutane sun fi son wato 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata don haka in yaro ne karami yawan ɗaukan shi wato ɗaukan shi yakan yawaita daga an jiwa ma ka ɗauke shi ka yi nan da shi ka ɗauke shi ka yi nan da shi idan yaro ne karami wanda ita kuma shari'a ta musulunci shari'a ce wadda aka gina ta akan sauki duk wani abu da ke akwai wahala a cikin shi to Allah ya mana rangwame a cikin shi kamar yadda suka gina ka'ida shine al-mashaqqa tajlibu at-taysir wahala takan janyo sauki don haka a nan shari'a kenan yaro karami da yake ana yawan daukan shi ko kaga wannan shine sababin kenan yawaita bawali a jiki maimakon yanzu ya maka kaje sai ka wanke hallo ka dauke shi zuwa jima'a ya maka hallo kaje ka wanke kaga akwai wahala sai suka ce anan sai aka bambanta aka ce yaro karami yayyafi ma yana wadatarwa amma yarinya karama dole sai an wanke saboda me yasa a al'adance jama'a ba su cika yawan daukan yarinya kamar yanda suke yawaita daukan namiji wasu malamai suka ce hikima anan da shari'a ta bambanta shi bawali na yaro karami yakan fito ne daga wuri wanda yake mai kunci wato shine ta gabansa dan haka in bawalin yana fita ne da karfi da tunkudar juna dan haka shi bawalin yaro karami idan ya fito watsuwa yake saboda da karfi yake fitowa sai ya ringa watsuwa a jikin tufafin mutum yayin nan ko ina ya gaba to dan haka a nan hikima ta shari'a sai ta sauƙaƙa cewa in aka yayyafi ma ya wadatu yasa saboda watsuwa yake a jikin tufafi suka ce sabani game da bawalin yarinya karama yana fita ne daga wata kofa wadda take mai fadi baya watsuwa a ciki dan haka shi sai aka ce a sa ruwa a wanki saboda me yasa baya watsuwa amma shi yaro karami watsuwa yake a jiki wasu malamai suka ce wannan ita ce hikima da wasu malamai suka ce shi bawali na yaro karami akwai wata harara wani zafi wanda yake a ɗabi'ance wanda ya fifice wato zafi da gumi wato na bawalin yarinya karama don haka anan sai suka ce anan abinda yake kenan shi na yaro karami sai aka dan sauƙaƙa aka ce in an yayyafi ma ya wadatu me yasa saboda kasancewar najasar wato ba ta da kauri ko mu ce ba ta da tsanani sama da wato najasar da take kunshi a cikin bawalin yarinya karama saboda haka kenan shi tana da sauki ta yaro karami don haka sai aka ce an wannan yayyafi yana wadatarwa amma sabani ga ita yarinya karama a takaice dai abinda muke so mu sani duk abinda Allah ya shar'anta mana akwai hikima kenan sawa'an hankalinmu ya gano ko bai gano ba iya abinda ya zama wajibi a kanmu mu yi kauya don haka kenan a nan shari'a ta bambanta mana bawalin yaro karami da yarinya karama in ba su fara cin abinci in yaro karami bai fara cin abinci akwai bambanci kenan shi yayyafi ma yana wadatarwa kuma in an wanke alli daidai to amma ita yarinya karama dole ne sai an wanke yayyafi baya wadatarwa amma shi ma yaron karami in dai ya fara cin abinci to dole ne sai an wanke wa ana asma'a binti abi bakr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi dami al-hayd yusibu ath-thawb takuntuhu thumma takrusuhu bil-ma' thumma tanzahuhu thumma tusalli fi muttafaqun alayhi wa to daga asma'a diyar abubakar Allah ya kara mata yadda Asma sahabiya ce kuma mahaifinta sahabi ne kuma danta Abdullahi ibn Zubair sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mijinta kuma shi ma sahabi ne yana daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna kenan da mahaifinta da mijinta Zubair ibn al-Awwam gaba ɗayan su suna cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna Allah ya kara musu yadda Asma'u take fada cewa kuma ita ce yayar Aisha domin ta fifice Aisha da shekaru wajen goma ta girma Aisha Allah ya kara mata yadda Asma take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada fi damil haidi yusibu thaw wato ya fada game da jinin al'ada da ke samun tufafi domin ita Asma'u ta faɗa ta ce ya Rasulullahi ɗayar mu in tana al'ada su da yawa wato jinin al'ada yakan taɓa tufafinta yaya za ta yi shi ne manzon Allah sai ya ce mata tahuttuhu wato ta kankare wannan jini idan aka ce al-hadd wato shi ne kankara kenan ta sanya wani abu ta kankare wannan jini shi ne manzon Allah ya ce tahuttuhu wato ta kankare jinin kenan mataki na farko thumma taqrusuhu bil ma'i mataki na biyu manzon Allah yace sannan ta cuda shi da ruwa ma'ana ta sanya ruwa ta cuda ta murza idan aka ce al-qars wato shine kenan cuda mutum ya sanya yatsotsi ya murza sannan mataki na uku shine manzon Allah yace thumma tanbahuhu bil ma'i sannan ta wanke shi da ruwa lafazin annabuhu anan bi ma'ana al-ghusl sai ta sanya ruwa ta wanke manzon Allah yace in ta yi haka thumma tusalli fihi sannan sai ta yi sallah da tufafinta kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa jinin al'ada najasa ne inda jinin al'ada ba najasa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba zai yi umarnin cewa a wanke shi an gane ku inda a ce shi ma wancan mas'ala ta mani ba a samu ba dalilin da yazo na cewa Aisha tana kankare shi yana bushe daga cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda hadisin wankewa ne kadai to wannan shi kadai da yana iya zamantowa dalili akan cewa maliyi da yasa to amma kasancewar gaya a kankare yana bushe manzon Allah ya je yin sallah da tufafi shine akbaru dalilin ala baharati dalilin da yafi kowane dalili wanda ke tabbatar da cewa maliyi tsarkake ke inda a ce najasa ne kankarewa ba za ta wadatar ba to amma anan jinin al'ada da yake taba tufafi ita asma'u da ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya ce ta hutu manzon Allah ya ce ta kankare shi kenan a mataki na farko ta kankare shi thumma takrusuhu bil ma'i sannan ta cuda shi da ruwa kenan ta sanya ruwa ta murza ta murza thumma tanbahu manzon Allah ya ce sannan ta sanya ruwa ta wanki thumma tusalli fihi manzon Allah ya ce sannan ta yi sallah da tufafinta kenan anan ni zamu tabbatar da cewa jinin al'ada haka sai ka hada masa da jinin biki na jasa an gane ko domin shi jinin biki malaman sun kiyasta shi akan jinin al'ada da jinin biki kenan da jinin al'ada na jasa ne idan ya taba tufafi ko ya taba jiki ko mahallin da za a yi sallah dole ne sai an gusar da shi da haka wannan yana nuna mana tsarkake tufafi da jiki da mahallin da mutum zai yi sallah sharadi ne daga cikin sharuɗa da ingancinta amma duk wani jini in dai ba na al'ada ba ne ba na biki ba ne to jini ne tsarkake ke in ba jinin dabbar da ya haramta a ci ba dabbar da cin naman da ya zamanto haramun to jininta na najasa ne amma don haka duk dabbar da kuma cin naman da ya zamanto halak jinin ta tsarkakekke ne kuma haka jini wanda yake fita daga jikin dan adam shi ma tsarkakekke ne ba najasa ba ne wanda dalilai sun wuce a lissafa wanda na daga cikinsu wato hadisin sahabin da wato sun fita bagin daga wato suna bakin gadi shi ɗayan yana bacci ɗayan kuma cikin dare yana sallah yana gadin yan uwansa wani arne daga can da ya hango shi sai ya daka masa kibiya yana cikin sallah jini yana tsiyaya a jikin shi sai ya jimre ya shanye ya ci gaba da sallar shi ya kara masa kibiyar hannu ya jimre ya ci gaba da sallar shi sai da ya kai shi baya iya tsayuwa sai da ya zauna da ya gama wannan sallar sai ya tada dan uwansa sai ya ce masa ka ga yanayin da nake ciki ya bashi sakonni ya ce in ka je ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasiyata ga abinda nake isar masa da nasaku sai ya ce masa me ya hana lokacin da ya daka maka kibiya ta farko ka ta dai ya ce na kawo wata sura ne ina cikin sallah kuma ba na so da yanki ce ka je aka je aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanayin da yake ciki inda a ce jini na jasa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da sallah ga yi jinin yana zuba amma ya ci gaba da sallar shi sai da ya gama kuma haka Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ana cikin fidin raƙumma na hadaya yayi jage-jage da jini da abun tumbi a jikinsa aka tada sallah da wannan tufafin da jini a jikinsa Ibn Mas'ud ya je sallah ba tare da ya wanke ba don haka jini in dai ba na al'ada bane ko na biki ko na dabbar da cin naman ta ya haramta kamar kare kamar alade da sauransu to ba da jasa bane. Dan haka maganar cewa jini in bai wuce ba girman dala 5 an yi rangwame mutum ya yi sallah in ya kai girman dala 5 cewa dole sai an wanke babu dalilin da yake wajen tauke shi. Dan haka su waɗanda suka ce jini najasa ne sun tafi akan ka'idarsu na cewa duk abin da aka haramta najasa ne, shi kuma ba dukkan abin da aka haramta bane najasa. Zinare da azurfa mun yi bayani an haramta ma namiji musulmi, ma'ana an haramta ma namiji musulmi ya sanya zinare wato da alhariri ba azurfa ba. Azurfa yana halatta dan wannan namiji ya yi adanta kamar misali zobe yana iya, amma ko da zobe ne na zinare baya halatta namiji musulmi ya yi. Haka baya halatta ya sanya tufafi na alhariri. Shin alhariri da zinare an haramta su ne a sababin cewa najasa ne? Ba dan najasa ba ne. Don haka magana tabbatacciya dukkan najasa haramun ci, amma ba dukkan abin da aka haramta ba ne najasa. Jini an haramta mana shi amma ba dan kasancewar najasa ba ne. Wannan kuma hadisi yana ƙara tabbatar da cewa wato halaccin mace ta yi sallah a cikin tufafin da take jinin al'ada da shi. Tufafin da ta yi jinin al'ada ya halatta ta yi sallah da shi. In ta ga jini a jikin tufafin, in yana bushe da kankare wannan jini, sannan ta sanya ruwa ta cuɗa ta cuɗa, sannan kuma ta zuba ruwa ta wanke. In ko yana ɗanyensa ne, kenan ruwa ne za ta sa ta wanke ta murza ta murza har ya zamanto ɗanɗanan, wato da wani jinin ya gushe. Mun yi bayani a baya, za mu ƙari kuma a wannan hadisi na gaba, shi ne sai ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qalat khawla radiyallahu anha ya rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma'u wa la yaduruki atharu akhrajahu at-tirmidhi wa sanaduhu da'if. Wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, wato Khawla Allah ya kara mata yadda ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace ya manzon Allah fa in lam yadhhab ad-dam, tace in na wanke, tace jinin, tace fa in lam yadhhab ad-dam, na wanke, tace jinin, wato gurbin jinin, tace bai gushe ba. Ita wannan sahabiya ita ce Khawla bintu Yasar Allah ya kara mata yadda, ita ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace fa in lam yadhhab ad-dam, tace idan wato gurbin jinin bai gushe ba bayan na wanke. Kada sai manzon Allah ya ce yakfiki al-ma'u, ruwa yana wadatar da ke, in dai kin sanya ruwa kin wanke. Manzon Allah ya ce to ya wadatu. Wala ya duruki azar, manzon Allah ya ce gurbin jinin wato baya cutar da ke, ma'ana baya hanawa ki sallah da wannan tufafi. Don haka sharadi game da gusar da najasa, malamai suka ce ya zamanto ɗanɗananta da warinta ya gushe. An gane ko? Idan launi ya wanzu to wannan baya cutarwa, matukar kenan ɗanɗano da wari sun gushe. Amma idan ɗanɗano ko wari na najasa bai gushe ba to wannan najasa ba ta tsarkaka ba. Kenan dole ne sai an wanke, wankewar da za ta kai waɗannan sifofi biyu su gushe. In sifa ta uku ba ta gushe ba to wannan baya cutarwa. Kenan ɗanɗano da wari dole ya gushe. Amma launi dan yawon zuwan nan baya cutarwa, kamar yadda manzon Allah ya faɗa mata, ta ce ya rasulullahi idan na wanke jinin na al'ada kuma gurbin jinin bai gushe ba, launin gashi na, manzon Allah ya ce ya fikin ba ruwa na wadatar da ke, in dai kin sanya kin wanke, wala ya duruki a kan, manzon Allah ya ce gurbin baya cutar da ke. Malam ya faɗa al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, amma sanadinsa mai rauni ne. A takaice hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa As-Silsila As-Sahiha. Hadisi ne sahihi ya inganta. An gane ko? Kenan gurbin jinin baya cutarwa, matukar ɗanɗanon da warin ya gushe. Don haka wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar mana kusur da najasa, wato sharadi ne daga cikin sharuda na ingancin sallah game da tufafin mai sallah da jikinsa da mahallin da zai yi sallah. Ne insha Allah ku za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.